الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka, littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha. Wallafar babban malami na musulunci Ash-Shaykhul Imam المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أكراتو وانده قباتا دتي مكوان الله سبحانه وتعالى منكوانا أقرقشن متاشير مغانا وانده مالا يتتونا أكا أبنده شافي بيّن كراتو لكما أسر تيوا كراتو أتكين سلا تدلي wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga kan matashiyar magana wanda malam yace ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wa sallama fi salawat, wato abinda jakadan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana karantawa a cikin salloli waɗanda suke ababan farbantawa a kai shi. As-salawatul mafruḍa guda biyar din nan, as-subahi, az-zuhr, la'asar, magriba, isha'i. To ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, wato abin da ya kasance yana karantawa a cikin waɗannan salloli saboda a yi koyi da shi bawan Allah musulmi ya yi ƙoƙari, wato fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna at-tashabbuha bil kirami falahun, wato koda mutum dai bai yi ba dari bisa ɗarin abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yi, sai ya zamanto ka yi ƙoƙari ka kwainata wurin da yake karanta aya 60 ka yi ƙoƙari ko 20 ka karanta, wurin da yake karanta aya 50 ka yi ƙoƙari ko 15 ko 10 wani abu ka karanta. Kar ya zamanto sallarka ta zama az-zuhr, la'asar, magriba, isha'i, as-subahi, babu bambancin karatu wajen tsawo da kuma rashin tsawo. Ya zamanto sallolinka ka gina su akan wato irin sallar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Wa amma ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wa sallama fi salawati min as-suwari wal ayati fa inna dhalika yakhtalifu bi ikhtilafi as-salawati al-khamsi wa ghayriha. Mala yace amma abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karantawa, abinda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin karatu da shi a cikin sallolin nan na lokaci biyar, minas suwari, na surori, wal ayati, da ayoyi na alqur'ani, fa inna dhalika yakhtalif, wato haqiqa wancananka abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin sallolin nan na lokuta guda biyar, yakhtalifu yana shan bambam yana sassabawa, bi ikhtilafi as-salawati al-khamsi wa ghayriha, saboda sassabawar sallolin nan na lokuta guda biyar da wanansu, wato ya sha bambam daga sallar as-subahi, daga sallar as-subahi zuwa sallar az-zuhr, ya sha bambam daga sallar az-zuhr zuwa sallar la'asar, ya sha bambam daga sallar la'asar zuwa sallar magriba, ya sha bambam daga sallar magriba zuwa sallar isha'i, wa ghayriha, da kuma waɗansun su daga cikin salloli waɗanda suke na nafilfili kenan. Wa haka tafsila zalika, mala yace ka amshi tafsilin hakan din a fayyace filla filla daki daki ɗaya bayan ɗaya. Mubtadi'ina bis salatil ula min al-khams, halin kasancewar mu muna masu farawa da ambata maka abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karantawa na surori a cikin sallah ta farko daga cikin sallolin nan na lokuta guda biyar, wato ita ce sallar asubahi. Za mu fara yi maka bayanin wato abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana yin karatu da shi a cikin sallar asubahi bayan ya gama karatun Fatiha, to surar da yake dorawa a kai. Malam ya ce salatul fajr, sallar asubahi. Kana sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fiha bi tiwalil mufassal. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin karatu a cikin sallar asubahi bi tiwalil mufassali, wato da surori waɗanda suke masu tsawo, waɗanda suke ababen rarrabewa da basmala. Wato tiwalil mufassal suna farawa ne daga farkon suratu Qaf zuwa minal jinnati wan nas. Tiwalil mufassal daga suratu Qaf zuwa ƙarshen amma. Mun gane haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa, daga wannazi'ati zuwa ƙarshen wallaili ko ƙarshen wadduha, wannan shi ne kuma awsatul mufassal. Sai kuma qisarul mufassal, su kuma daga wadduha zuwa minal jinnati wan nas. To al mufassal daga suratu Qaf zuwa minal jinnati wan nas shi ne al mufassal. Ya tabbata cikin hadithin Wasila ibn al-Asqa'i wanda al-Imam Ahmad Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya rawaito shi, wanda al-Sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin silsila sahiha tashi, wato ya inganta hadithin. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce uditu makanat taurati as-sab'a, uditu makanat zaburi al-mi'ina, uditu makanal injili al-mathaniya, wa fuddiltu bil mufassal. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wato an bani surori guda bakwai, as-sab'u diwal na farkon al-Qur'ani an bani su a maimakin at-Taura. Wato waɗannan surori guda bakwai, suratul Baqara, Ali Imran, Nisa'i, Ma'ida, An'am, A'raf, Anfal da Tauba, waɗannan matsayin at-Taura suke gabaki ɗayanta. Dan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce uditu makana zaburi al-mi'ina, wato an bani wato surorin da adadin ayoyinsu sun haura da ɗari, amma su kuma ba su kai waɗancan a tsawo ba a gurin zabura, matsayin zabura kenan. Ya ce uditu makana al-injili al-mathaniya, an bani al-mathaniya wato surori waɗanda adadin ayoyinsu bai kai ɗari ba, wanda ake ta tattasa karatunsu, to an bani su kuma a matsayin su ne injila. Sai ya ce wa fuddiltu bil mufassal, sai kuma aka fifita ni da al mufassal daga suratu Qaf zuwa minal jinnati wan nas. To sai ya zamanto yanzu dukkan mutumin da ya zama Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi alqur'ani, ya haddace alqur'ani, ya san ma'anan alqur'ani, yana kokari yin aiki da abin da alqur'ani yake dauke da shi na ma'anoni dinnan na hukunce-hukunce, to sai ya zamanto ya hada waɗancan littattafan gabaki ɗaya da kuma ɗoriya akan littattafan da suka gabata. Mun gane da kyau. Fa kana ahyanan yaqra'ul waqi'ata wa nahawaha min as-suwari fi ar-raka'atayn. Fa kana ahyanan, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a waɗansu lokutan ya kasance ya qira'ul waqi'ata, yana karanta suratul waqi'a, yana karanta wato idza waqa'atil waqi'a wa nahawaha da makamanciyarta, irin su suratul rahman min as-suwari daga cikin surori na alqur'ani. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karanta su fi raka'ataini, a cikin raka'o'i guda biyu na sallar asubahi din. Wato idan ya karanta rabi, idan ya fara daga idza waqa'atil waqi'ah, idan ya je ko waqalu a idza waqalu wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turabun wa idhaman a inna lamab'utsuna awa aba'una al-awwaluna qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'un, anan wajen sai ruku'u ko kuma idan yaje hadha nusuluhum yawmiddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiquna saboda aya wato raka'a ta farko tana fa raka'a ta bi tsau to sai zaman tuwa ya kasa ta gida uku a raka'a ta farko ya kasa ya karanta kashi biyu a raka'a ta biyu kuma ya karanta kashi daya mun gane da kyau to maiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana yin haka a wadansu lokutan a sallar asubahi in dai ba ta ranar juma'a bace to maiki alaihi salatu wassalamu yana karanta suratul waqi'a kusan rubu guda kenan hadda wani abu ma rubu guda hadda wani abu wa qara'a min surati at-turi wa dhalika fi hajjatil wada'i maiki sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul tur wato ya karanta wani kaso na cikin suratul tur a cikin sallar shi ta asubahi wa zalika wato hakan din kuma ya tabbata ne fi hajjatul wada'i a cikin hajjin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta ban kwana wanda wannan hadisi shi ma al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun fitar da shi hadisin Ummu Salama Allah ta'ala ya kare yadda da ita Ummu Salama tace shakautu ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama anni ashtaki fa qala tufi min wara'in nas wa anti raqibatun fa duftu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hina idhin yusalli ila janbil bayti wa huwa yaqra'u wa tur wa kitabin masdur tace na kai kuka na wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cewa ina fama da rashin lafiya Madala ce to ki dawafi a bayan mutane kina sama abun hawa. Tace ne dawafin a wannan lokaci a ƙarshen dare sannan kuma na jama'aiki sallallahu alaihi wasallama yana yi wa mutane karatu a cikin sallar asubahi yana karanta wadur wa kitabin masdur. Wa kana ahyanan yaqra'u qaf wal qur'anil majid wa nahawaha fi rak'atil ula. Wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a waɗansu lokutan ya kasance yana karanta qaf wal qur'anil majid da makamanciyarta yana karanta ta a cikin raka'a ta farko wannan hadisi shi kuma al-Imam Muslim wato ya rawaito shi kamar yadda yake cikin sahih Muslim hadisin Jabir ibn Samura Jabir ibn Samura yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yukhaffifu as-salata wa la yusalli salata ha'ula'i wa kana yaqra'u fil fajri bi qaf wal qur'anil majid wa nahwiha Jabir ibn Samura yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yukhaffifu as-salata yana yin sallah wanda take marasa tsawo wala yusalli salata ha'ula'i baya yin sallah irin sallar wadancan liman nan masu karanta sura mai tsawo masu dogon tsayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin karatu a cikin sallar asubahi yana karanta suratul qaf wal qur'anil majid wato da makamanciyarta qaf wal qur'anil majid aya 45 take dauke da shi kafa kusan ta kai rubu'i guda hadda wani abu idan ka cire daga yumununa alayka an aslamu zuwa karshen sura ta kafu sumuni uku ne na kaga tana da tsau yana karanta wannan sura din a cikin sallar asubahi kamar yanda ya tabbata a cikin hadisin na Jabir ibn Samura wa kana ahyanan yaqra'u bi qisalil mufassali ka idza ash-shamsu kuwirat wato a waɗansu lokutan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin karatu a cikin sallar asubahi daga jerun surori waɗanda suke ababan rarrabewa da basmala shi da yace kamar idza ash-shamsu kuwirat wato zamu ga cewa tana cikin awsatul mufassal bata daga cikin qisarul mufassal tana cikin tsakatsakiya wanda ita bata kai ba wajen tsawo bata kai ba ƴan sama sannan kuma wajen gajarta ita kuma tafi ta dara wato waɗanda suke na ƙasa ne surorin ƙasa a tsawo kenan ita bata kai su a gajarta ba kenan mun gane da kyau. Wannan hadisin shi ba hadisi ne wanda al-Imam Muslim ya rawaito shi, hadisin Amr ibn Hurayth, Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Amr ibn Hurayth yace sallaitu ma'an nabi sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wa sallam al-fajra fa sami'tuhu yaqra'u fala uqsimu bil khunnas al-jawari al-kunnas wa kana idha raka'a la yanhani wa kana la yanhani rajulun minna dhahrahu hatta yastatim masajidan. Amr ibn Hurayth yace nayi sallar asubahi tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, sai naji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana karanta ayoyi a cikin suratu at-takwir, fala uqsimu bil khunnas al-jawari al-kunnas wal-layli idha as'as wa kana la yanhani rajulun minna. Wato ya kasance ba wani daga cikinmu wanda yake lankwasa gadan bayan shi lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya dago daga ruku'u, ba wanda yake lankwasa gadan bayan shi ya tafi zuwa sujada hatta yastatim masajidan, har sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya dora goshin shi a ƙasa yayi sujada, sannan mu kuma muna tsaye ciccir za mu tafi mu yi sujada. Wato wanda yake nuni akan cewa imami idan ya dago daga ruku'u za a tafi sujada, ba wai tare ake zuwa da shi ba, ko kuma ya zamanto ya ja gaba kaɗan ka bi shi, sai ya ɗora goshin shi a ƙas dan galgal, sannan kuma kai kuma kana tsaye, sannan za ka tafi ka yi sujada. Hadithin shi ma yana cikin Sahihu Muslim. Wa qara'a marratan idha zulzilatil ardu fi rak'ataini kiltayhima. A waɗansu lokutan, a wani lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya karanta idha zulzilatil ardu zilzalaha, ya karanta suratu zilzal fi rak'ataini kiltayhima a cikin raka'o'i guda biyu na sallar asubahi dukkanansu. A raka'a ta farko ya karanta suratu zalzala, a raka'a ta biyu hallo ya karanta suratu zalzala din. Hatta qala ar-rawi, hadde marawaycin hadithin, wato saboda dama marawaycin hadithi din gairu ma'lumin ne, ar-rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama, to kuma jahalatu ashabi la tadurru li anna ashabata udulun bila shakkin. Wato sahabbai dukkaninsu adalai ne ba kokonto, dukkaninsu mutanen kirki ne. Rashin sanin wane ne marawaycin wannan hadisi din daga bangaren sahabbai baya cutarwa. To wannan rawi din yace fala adari, bin sani ba. Anasiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, shin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya manta cewa suratu zilzali ita ce ya karanta a raka'a ta farko, sannan kuma ya sake maimaita ta a raka'a ta biyu? Am qara'a zalika amdan, ko kuma hakan din da yayi da gangam yayi, ya san ita ya karanta a raka'a ta farko sannan kuma ya sake karanta ta a raka'a ta biyu, saboda yayi bayani yayi nuni akan cewa hakan din ya halatta, ba sai wanda yake da kwai riga ɗaya ba zai dinga sa ta kullu. Idan ka ga mutum ya sa riga yau, ka gan shi da ita a jikin shi gobe, ka gan shi da ita a jikin shi gobe, jibi, ba shi yake nuni akan kumfulan shi ɗaya a duniya ba. La'alla yana da kwai kayan da ya fi naka yawa, iya hakan ɗin ya ga damar yi saboda waɗansu zuruf. Mun gane da kyau ko sauran sun yi dauɗa da sauransu. To ma'aiki alaihi salatu wassalam ya karanta hakan ɗin da gangam, saboda ya nuni akan ya halatta surar da ka karanta a raka'a ta farko ka maimaita ta a raka'a ta biyu, babu laifi. Mun gane da kyau, wanda wannan yana daga cikin wato abinda ya zamanto yanzu za a ga a wani gurin idan ka yi shi za a ringa tunanin cewa ko rafkanuwa ce kai ko wani abu, ya halatta, babu laifi. Wa qara'a marratan fi safari qul a'udhu bi rabbil falaqi wa qul a'udhu bi rabbin nas. Wato a wani lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a cikin bulaguro, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya karanta suratul falaq, qul a'udhu bi rabbil falaqi a raka'a ta farko, wa qul a'udhu bi rabbin nas a raka'a ta biyu. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wato a wata tafiya da yayi kamar yadda Uqba dan Amir Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya rawaito mana ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi haka. Wato wannan hadisi ne idazulu Imam Abu Dawud ya fitar da shi. Wa qala li Uqbata bin Amir ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fada ga sahabin shi Uqba dan Amir saboda suna tare da shi ne dama a wannan lokaci. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi iqra fi salatikal muawwidhataini ka karanta falaji da nasi a cikin sallarka dan fama ta'awwaza muta'awwidhun bi mithlihima wato me neman tsari be nemi tsari ba da kwata mukacin waɗannan surorin guda biyu ayoyi ne guda 11 wanda su ne mafi alkhairin sura wanda aka saukar da su a cikin alkur'ani wanda suke magana akan isti'aza falaki da nasi kenan. Wannan hadisi na Uqba yana cikin sunan Abi Dawuda. Uqba ya ce baina ana asiru ma annabi sallallahu alaihi wa sallama bainal juhfati wal abwa id ghashiyat narihun wa zulmatun shadidatun faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yata'awwadhu bi a'udhu bi rabbil falaqi wa a'udhu bi rabbin nas wa huwa yaqulu ya uqbatu ta'awwadh bihima fama ta'awwadha muta'awwidhun bi mithlihima wa fi riwayatin kuntu aqudu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama naqatahu fi safar fa qala li ya uqbatu ala u'allimuka khayra suratin quri'ata fa 'allamani qul a'udhu bi rabbil falaqi wa qul a'udhu bi rabbin nas qala falam yarani sururtu bihima jiddan falamma nazala li salati subhi salla bihima salata subhi lin nas falamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama iltafata ilayya fa qala kayfa ra'aita ya uqba to hadith yana cikin sunan abi daud da Allah sallallahu alaihi wasallama Uqba ya ce wata rana ina tafiya tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam anan tsakankanin Juhfa da Abwa wato guri ne wanda yake tsakankanin Makka da Madina wanda Juhfa kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya addu'a abinda ya shafi wato masasara ta Madina can aka doka aka kaita saboda Madina lokacin da sahabbai suka yi hijira sun tarar da ita yanayinta bai gamsar da su ba sai zaman to din suna kamuwa da rashin lafiya Abubakar Allah ya kare yadda da shi Bilalu Allah ya kare yadda da shi da sauran sahabbai suna kamuwa da rashin lafiya wanda Bilalu ya kasance yana yin mugunyar addu'a ga waɗanda suke miyagun mutane ne na Makka kamar yadda Nana Aisha radiyallahu ta'ala ana tarawaito yana cikin Sahih Bukhari ce Bilalu ya kasance idan ya zamanto wannan rashin lafiyar tashi ta dan yi sauki to sai ya daga muryar sai ya ce alalaita shiri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli idkhirun wa jalilu wa hal aridan yawman biyah majannatin wa hal yabdu walili shamatun wa qafilu ana Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da shi Bilal yana cikin rashin lafiya da sai ya ce Allahumma la'an Shaybata ibn Rabi'a wa Utbata ibn Rabi'a wa Umayyata ibn Khalaf kama akhrajuna min ardina ila ardil waba Allah kala anci Shayba ibn Rabi'a kala anci Utba ibn Rabi'a kala anci Umayya ibn Khalaf wadanda suka fitar da mu daga garin mu muna zaman lafiya kalau muka zo garin alloba da rashin lafiya Ana Aisha tace sai naje na ga yawo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a da Bilal yake yi. Manzo Allah yace Allahumma habib ilayna al-madinata ka hubbina Makka aw ashadda wa sahiha wa barik lana fi muddiha wa sa'iha wa qulaha wa qul humma ha faj'alha bil juhfa. Ace ya Allah ka sa mana san Madina a cikin zuciyarmu irin yanda muke san Makka ko sama da yanda muke san Makka duk wanda ya hijira ya zo shi ya ji Madina tafi Makka a wajen shi sannan kuma yanayin da muke ciki yanayinta da baya gamsar da sahabbai na Allah ka gyara mana shi sannan kuma ka sanya mana albarka a cikin mudunta da kuma mudu alasaini da kuma tiyatta sannan kuma wannan masassara ta Madina da mutane suke ta fama da ita Allah ka dauke ta daga nan ka kaita can Juhfa ka zuba wannan hadisin da na Aisha ne wanda wani kaso yana cikin Bukhari da Muslim, wani kaso ka Bukhari ya kade ta da rawaito shi. To hadisin Abdullahi dan Umar wanda yana cikin Sahih Bukhari, wata rana manzon Allah ya ce na yi mafaliki yana barci ka annamra'atan sauda as-sa'iratar ra'si kharajat min al-madinati hatta qamat bi mahya'a wa hiya al-juhfa fa awwaltu anna ba al-madinatu qila ilayha. Ce wata rana ina barci a cikin mafalki kawai sai naga wata mace baki kirin kanta kurcici ta fita daga Madina ta je can ta yada zango a nan mahya'a ita ce Juhfa. Ce to sai na fassara wannan macen baka wanda gashin kanta yake kurcici wannan allobar ta Madina ce ta fita daga nan ta je ta yadda ta yada zango a can Juhfa. To a nan Juhfa yace sai wata iska wanda take mai barbalin bala'i ta taso a nan da duhu wanda yake mai tsanani hatta fa hannunka ba baka iya gani. Ce sai naji manzo Allah ya ce a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasib idha waqab wa a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Sai yake ce kai ukuba ta'awwadhu bi ma kai ma rakai wa ma ta'awwadhu muta'awwidhu bi mithlihi ma. Ai duk wani mai neman tsari bai nemi tsari da kwatamkacin waɗannan surorin guda biyu ba, waɗannan surorin guda biyu masu girma ka nemi tsari da su. Ce to a wata ruwaya kuma yace na kasance ni ne jagoran taguwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hanin bulaguro ni nake janta manzo Allah yana sama. Sai manzo Allah muna cikin tafiya yace ukuba ba zan karantar da kai surori guda biyu ba wanda su ne mafi alkhairin sura wanda aka saukar da su game da abin da ya shafi neman tsari. Sai ya karantar da ni Falaki da Nasi yace to ga lakana Falaki da Nasi yace ukuba yace sai manzo Allah ya ga mun yi ba farin ciki sosai saboda kamar ya karantar da ni surorin da dama na san su. Kenan bayan an je lokacin sallar asubahi yayi manzo Allah ya yada zango zai yi wa mutane sallar asubahi sai ya karanta Falaki da Nasi a rak'a ta farko da ta biyu. Ya karanta Falaki a rak'a ta farko ya karanta Nasi a rak'a ta biyu. To bayan ya gama sallar sai ya waiwayo wajen ukuba ce ukuba kai faraita ya ka gani ka ji surorin ka ko na mun gane da kyau yana cikin sunan Abi Dawud. Wa kana ahyanan yaqra'u bi akthar min zalik ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama a waɗansu lokutan ya kasance yana yin karatu bi akthara min zalika da mafi yawa sama da hakan din wato yana karanta wato sama da hakan din babu laifi waɗansu lokutan kuma indai ka dako jijjihi ka zo da wuri kai karatu mai tsawo. Fa kana yaqra'u 60 ayatan fa akthara ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana karanta ayoyi 60 ko sama da ayoyi 60 a cikin sallar asubahi. To wannan shi kuma za mu ga hadisi ne na Abul Minhal Sayyar ibn Salama wanda ya jiyo daga Abu Barza al-Aslami Allah ta'ala ya kare yadda da shi wanda shi kuma hadisi yana cikin Bukhari da Muslim. Abu Barza ya ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli subha wa ahaduna ya'rifu jalisahu wa yaqra'u fiha ma baina 60 ila al-mi'ati wa kana yusalli adh-dhuhra idha zalat ash-shamsu wal 'asra wa ahaduna yadhhabu ila aqsa al-madinati raja'a wash-shamsu hayyatun wa la yubali bi ta'khir al-isha'i ila thuluth al-layl wa fi riwayatin wa la yuhibbu an-nawma qablaha wala al-haditha ba'daha. Abu Barza yace ma'aiki sallallahu alayhi wa sallam ya kasance yana yin sallar as-subahi kowa daga cikin mu lokacin da za a shiga sallah din ba wanda yake ganewa abokin zaman shi, ba wanda yake ganewa na damar shi ko na hagun din sa, amma saboda jimawar da ma'aiki yake a cikin sallar asubahi bayan an gama kuma kowa yana ganewa abokin zaman shi. Ce wani lokacin manzo Allah yana karanta aya 60 zuwa aya 100. Qala ba'du ruwatihi sashe daga cikin marawaita wannan hadisin yace la adari to ban sani ba fi ihdar raka'ataini aw fi kiltaihima wato a cikin daya daga cikin raka'o'in nan guda biyu na sallar asubahi ne manzon Allah yake karanta aya 60 din zuwa 100 ko kuma a'a a cikin raka'o'in guda biyu ne duka yake yin damji din ayoyin guda 100 idan ayoyi guda 100 ne a raka'a ta farko in ya karanta aya 70 a raka'a ta biyu ya karanta aya 30 idan aya 60 ce a raka'a ta farko in ya karanta aya 45 a raka'a ta biyu sai ya karanta aya 15 mun gane da kyau na'am ace to ban sani ba wa kana yaqra'u bi surati ar-rum ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karanta suratul rum a cikin sallar asubahi kamar yanda hadithin al-aghar al-muzani wanda yana cikin kashful astar na al-imam al-bazzar Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya rawaito yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u fi salati subhi suratul rum ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karanta suratul rum a cikin sallar asubahi wa ahyanan bi surati yasin wato a waɗansu lokutan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana karanta suratu yasin a sallar asubahi za mu ga dai cewa dai fa sallar asubahi fa sai an kama jiki tunda yana ga suratul rum da ta kasa yin safa uku nan ainul qurra ta yi safa uku ko taw mala isma'ila ya kai limami guda kuma amma ina ga asubahi an ce kana karanta zumin ra fasta bai kai ruku na'am wa marratan salla subha bi makkata fastaftaha suratul mu'minin wani lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi wa sahabbai sallar asubahi a nan makka fastaftaha suratul mu'minin sai ya bude karatun suratul mu'minin qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un hatta jaa dhikru musa wa harun wato hadde hatta jaa dhikra musa wa haruna hadde yayin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yazo ambatan annabi musa da annabi harun a cikin suratul mu'minin din thumma arsalna musa wa akhahu haruna bi ayatina wa sultanin mubin aw dhikra isa ko kuma yayin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yazo shi isar annabi isa alaihi salatu wa salamu da shi da mahaifiyarsa nana maryam waja'alna ibna maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in shakka ba'd ar-ruwati to sashe daga cikin marawaita hadisin nan yayi kokonto shin lokacin da ma'aiki yazo thumma arsalna musa wa akhahu haruna ne ko kuma lokacin da yazo shi ne waja'alna ibna maryama wa ummuhu ayatan akhadathu sa'latu wato sai tari ya kama shi mura ta dan dame shi faraka sai ya tafi ruku ba dan ya gaji ba kenan saboda laruran da ta bujiro mishi sai ya zama to ya taka burki a nan wannan hadisi ne na Abdullah ibn Sa'ib wanda yana cikin sahihu Muslim yace sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama as-subha bi makkata fastaftaha suratul mu'minin hatta jaa dhikru musa wa haruna akhadhatin nabiyya sallallahu alaihi wa sallama sa'latun faraka'a mugane da kyau na'am wa kana ahyanan ya ummuhum fiha bisaffati wa kana ahyanan wato wadansu lokutan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya ummuhum fiha yana yi wa sahabban shi limanci a cikin sallar asubahi yana karantawa bisaffati da suratul saffati yana karanta suratul saffati wanda suratul saffati za mu ga cewa wajen aya 182 ce suratul saffati makkiyatun wa haya mi'atun wa sunatani wa samanuna aya ina ga haka take 182 saboda Allah yana karanta ta. Kuma in ka dauka zamu ga cewa as-safati zuwa fanabadnahuma kusan nisfi guda ce da dan kare, saboda daga awlam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin zuwa fanabadnahu thumni biyar ne. To daga fanabadnahu zuwa karshen sura shi ba nan thumni guda ne, zamu ga cewa kenan wajen rubu'i uku ce ba kada. Kuma da Allah yana karanta ta. Wannan hadisi ne na Abdullahi dan Umar, wanda kusan hadisin al-Imam an-Nasa'i ya rawaito shi. To amma sai dai a cikin sallar asubahi shine Imam Ahmad ne ya rawaito na. Abdullahi dan Umar yace kana an-nabi sallallahu alaihi wasallama ya'muru bitakhfifi wa ya'umuna bisafati. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin umarni da a sauƙaƙa sallah kada a yi ta mai tsawo, amma kuma yana yi mana limanci da suratu safati. To al-Imam Ahmad a riwayata sai ya karin fi subhi, yana yi mana limanci ya karanta suratu safati a sallar asubahi. Wa kana yusalliha yawmal jumu'ati bi alif lam mim tanzilu as-sajada fi ar-rak'ati al-ula wa fi ath-thaniyati bi hal ata 'ala al-insan. Ma'aiki sallallahu alayhi wa sallam ya kasance yana sallatar sallar as-subahi ranar Juma'a, yana karanta alif lam mim tanzilu as-sajada, suratu as-sajada kenan. Fi ar-rak'ati al-ula, ar-rak'a ta farko, suratu as-sajada makiyatun wa haya 30 aya, aya 30 daidai take dauke da ita. Qul yatawaffakum wa lanudhiqannahum, karshen sura kuri uku kenan. Wa fi thaniyati bi hal ata 'ala al-insan, wato a cikin raka'a ta biyu yana karanta hal ata 'ala al-insan hinu min ad-dahr, wato ita kuma zamu ga cewa aya 31 take dauke da ita. Fa waqahumullahu 'alaihim thiyabu yudkhilu man yasha'u, kuri uku da kuma aya 1. Mun gane yawwara. To ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karanta waɗannan surorin guda biyu a cikin sallar asubahi ta ranar Juma'a, kamar yadda hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar, yace kana annabi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u yawmal jumu'ati fi salati al-fajri alif lam mim tanzilu as-sajada wa hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr, wato a cikin sallar asubahi ta ranar Juma'a waɗannan surorin ne ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya kasance yana karantawa, saboda abin da suke dauke da shi na ma'ana na hukunce-hukunce. Da mu ga cewa surorin guda biyu sun tattauna ne akan halittar dan adam tun daga farkon shi har tashin alkiyama. Da mu ga cewa hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu sabil. Hal zuwa can daga ga Allah ta'ala ce fawqahumullahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura. Ana gangarawa ana gangara kaji an ce aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabarak wa hullu asawira min fidda, hal an shiga al-janna kenan. To haka in ka dauka cikin suratu sajada zamu ga cewa Allah ta'ala ce allazi ahsana kulli shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Can in ka leka can kai gaba kai gaba kai gaba sai kaji kuma Allah ta'ala yace inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiruna tatajafa junubu fala ta'lamu nafsun jaza'an bima kanu ya'maluna. Mun gane da kyau bayan Allah ta'ala ya magana akan faddararru wadanda suke kafire, Allah subhanahu wa ta'ala ce walau tara idhil mujrimuna naqisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau shi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'ina fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wazuku azabul khuldi bima kuntum ta'malun. To sai ya dace da cewa ranar Juma'a kuma ranar ce za a tashi alkiyama, saboda bawa ya kasance cikin shiri ana tunatar da shi ga makomar waɗanda suke mutanen kirki, ga kuma makomar mutanen banza, ga bada'ul khalqi ga kuma nihayatu, farkon halitta da kuma ƙarshen sa, ga wanda idan ya cika da imani ga makomarsa, ga wanda idan ya cika da lalata ga makomarsa. Mun gane. Wa kana yutawwilu fi rak'ati al-ula wa yuqassiru fi ath-thaniya. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin karatu a cikin raka'a ta farko, wa yutawwilu fi ath-thaniya yana tsawaita karatu a cikin raka'a ta farko ta sallar as-subahi, wa yuqassiru fi ath-thaniya kuma yana gajarta karatu a cikin raka'a ta biyu. Wato wanda wannan shine hadithin Abu Qatada wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi. Abu Qatada yace kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u fi adh-dhuhr fi al-ulayni bi ummi al-kitabi wa suratayni wa fi al-ukhrayni wa fi ar-rak'atayni al-ukhrayni bi ummi al-kitabi wa yusmi'u al-ayata wa fi riwayatin ahyanan wa yutawwilu fi ar-rak'ati al-ula ma la yutawwilu fi ar-rak'ati ath-thaniya wa hakadha fi al-'asri wa hakadha fi as-subh. Na'am. Al-qira'atu fi sunnati al-fajr wa amma qira'atuhu fi rak'atay sunnati al-fajri fa kanat khafifatan jiddan. Wa to yin karatu a cikin raka'o'i guda biyu na nafila wanda ake yin su bayan alfajir ya keto kafin sallar asubahi, wanda ake ce da suraka atal fajiri. Mun gane. To amma karatun ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a cikin rakawoyi guda biyu wanda ake yin su na nafila kafin sallar asubahi, fa kanat khafifatan jiddan, wato karatun sun kasance ɗan kaɗan ne ƙurai da gaske, baya tsawaita su. Da Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake cikin hadisin Abdullah ibn Buhaina yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya fito sallar asubahi, yaga wani yana sallah ta raka'atul fajr, yana raka'atayil fajri, yana tsawaita karatu a cikin su. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wannan ij'alu bainahuma faslan, kada ku baida ta kaman nafilar da ake kafin az-zuhur wajen tsawo, ya zama to kun bambanta tsakankanin su, wannan ba a dadewa a cikinta. Sannan kuma aikin shi ya tabbatar da cewa ba a dadewa a cikinsu. Hatta inna Aishata radiyallahu anha kanat taqul, har ma dai haƙiƙa iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, nana Aisha Allah ta'ala ya kare yadda da ita, ta kasance tana faɗa tana cewa hal qira'a fiha bi ummil kitabi, shin anya ma'aiki ya karanta Fatiha mako har ƙarshen ta a cikin wannan raka'o'in kwa, saboda baya jimawa a ciki. To nana Aisha ta faɗa haka saboda ganin yanda yake dadewa a sallar dare, to amma idan ya tashi zai yi su, za a ga shafshaf ya yi su, wanda wannan yake nuni akan halaccin takaitawa akan karanta Fatiha kadai a cikin raka'o'i guda biyu na sallar na wato na raka'atul fajri kafin sallar asubahi kenan. Wannan hadithi ne na Aisha Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi. Wa kana ahyanan yaqra'u ba'da al-Fatihati fil ula minhumā ayata qulu āmanna billahi wa mā unzila ilayna ila ākhir al-āyah wa fil ukhra qul yā ahlal kitābi ta'ālaw ilā kalimatin sawā'in bainanā wa bainakum ilā ākhirihā. Wato a waɗansu lokutan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karanta wannan aya ta cikin suratul baqara a raka'a ta farko, bayan ya gama karatun Fatiha yana karanta qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaqi wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wanda za ta kai ka sai qulu kina kumsa fa in amanu bi mithli. Wa fil ukhra, wato a cikin raka'a ta karshe kwa yana karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun. Ma'aiki ya kasance a raka'a ta biyu yana karanta wannan aya din. Wannan hadisi ne na Abu Huraira wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi. Wa rubbama qara'a badalaha, wato wani lokacin ma kuma so da dama ma ma'aiki alaihi salatu wassalam a raka'a ta farko ta raka'atul fajri yana karanta, a raka'a ta biyu yana karanta falam ma ahassa Isa minhumul kufra, bayan a raka'a ta farko ya karanta qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, a raka'a ta biyu to yana karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Wato wannan hadisin Abdullahi dan Abbas kenan. Wa ahyanan yaqra'u qul ya ayyuhal kafiruna fi ar-raka'ati al-ula wa qul huwa Allahu ahadun fi al-ukhra. Wato a wadansu lokutan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karanta qul ya ayyuhal kafiruna a raka'a ta farko, wa qul huwa Allahu ahadun yana karanta qul huwa Allahu ahadun a raka'a ta karshe, a raka'a ta biyu kenan. Wa kana yaqulu ni'mas suratani, kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana cewa madalla da waɗannan surorin guda biyu, wato qul a'udhu qul ya ayyuhal kafiruna da qul huwa Allahu ahadun. Da mu ga cewa waɗannan surori suna da kai fadla, wanda ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalam ya karantar da ɗaya daga cikin sahabbansa, kamar yadda yake cikin sunan Abi Dawuda, ya ce idan za ka karanta qul ya ayyuhal kafiruna fa innaha bara'atun minash shirk, wato kubuta ce daga shirka. Sannan kuma ya tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce qul ya ayyuhal kafiruna innaha lata'dilu rubu'al qur'an, qul ya ayyuhal kafirun tana daidai da kashi ɗayan hudun alqur'ani. Sannan kuma suratu al-ikhlas ya tabbata shi ma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce innaha lata'dilu thuluthal qur'an, tana daidai da kashi ɗayan ukun alqur'ani, kamar yadda hadithin Abu Sa'id al-Khudri yana cikin Bukhari, hadithin Abu Darda yana cikin Sahih Muslim, hadithin Abu Huraira yana cikin Sahih Muslim, suka tabbatar da haka. Kashi kuma a karatun wanda ya gabata mun karanta hadithin Anas bin Malik, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wannan mutumin da yake yi wa jama'ar salimanci a masallacin Quba yake karanta suratul ikhlasi a kowace tsayuwa, bayan ya gama karatun Fatiha sai ya karanta ta, sannan ya karanta wata sura. Manzon Allah ya ce mishi hubbuka iyyaha adkhalakal janna, mun karanta shi ko karatun mu na satin da ya gabata. To anan shi ma ya kasance yana yi wannan karatu, shi yasa manzon Allah ya ce ni'mas suratani huma, madalla da waɗannan surorin guda biyu. Wa sami'a rajulan yaqra'u suratal ula fi raka'atil ula, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ji wani mutum yaqra'u as-suratal ula, yana karanta sura ta farko, ita ce suratu al-kafirun din, yana karanta qul ya ayyuhal kafiruna fi raka'atil ula a raka'a ta farko. Fa qala, sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce hadha abdun amana bi rabbihi, wannan bawa ne wanda yayi imani da mahaliccinsa. Saboda ayoyin da suke dauke, abinda ayoyin suke dauke da shi tabbatar da wato ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma korewa cancantar ibada ga dukkan wanda ake bautawa wani Allah. Daga ƙarshe kuma Allah ta'ala sai ya rufe ayar da cewa lakum dinukum waliyadin, sai manzon Allah sallama ya ce hadha abdun amana bi rabbihi, wato wannan bawa ne wanda ya yi imani da ubangijinsa. Thumma qara'a as-surata ath-thaniya fi ar-raka'ati al-ukhra, sannan kuma sai ya karanta surat ta biyu a cikin raka'a ta karshe, ya karanta suratul ikhlas kenan a raka'a ta karshe. Fa qala, sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce hadha abdun arafa rabbahu, wato wannan bawa ne wanda ya san mahalicin shi subhanahu wataala, saboda a ciki ya tabbatarwa Allah tabaraka wataala abubuwan da Allah ta'ala ya tabbatarwa kanshi. Qul huwallahu ahad, Allah tabaraka wataala shine daya dayan sarki wanda ba ya da na biyu ballantana na uku. Allahu samad, Allah ta'ala shine as-samad, as-samad shine wanda yake abin nufi da bukata, duk wani wanda bukatar shi ta kakaro shi to wajen Allah tabaraka wataala zai fake Allah ta'ala ya biya mishi bukatarsa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ban gane da kyau? To wannan hadisi ne na Jabir da Abdullahi wanda al-Imamu Ibn Hibban ya kawo wannan hadisi a cikin littafinsa sahih wanda ake ce mai sayu Ibn Hibban, wanda sunansa shine At-Taqasim al-Anwa, kamar yadda Ibn Balban wato yayi mai gyara da kyau. To ina ga anan ya kamata a ce mu kwana a karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu tashi da kuma wato karatun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a salal az-zuhur ila salati al-maghrib insha Allah in tayassara lana al-umur. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.